cikin
ai gogore kan ga albasan far ne wasar nawa albasan dum hinkana gidan afo gono kan dina dan wasi bondini bir gidan ga agati irga ne rigir murada ite afo mo gono kan irsidan ga zamani birge wadin woga kan duno rugo
shi yana da kudi
ifo no noran dan waran albasan far
mun shiga cikin noma albasan
irwai borai imsir nan banda wodi maga seno irfur albasan go farmora ir group ma mambur kul nan banda wai borai da zankai kul no gara man ta hinno tuwai burkan go albasan far ir ga bagumo ir gir murade kutte din go gina albasan go far ni windora muradu kai ne kai kul ni gite ni bonse burwani mo sibai hankan go gute ni windora
san abin da kace cici ba
zawat funo ran go go wote
lalle na juma yau ina da shekara
ai ga yara ai to jiri wakin dugu kin ai go albasan far ai bai ga tukuncin wa albasan far mu maga ai koi da albasan harnya mai be fofo dokan signe sahel ai koi da tawa ai koi kunni non kulki ga alfarake ai koi nodi ai koi halzandar ga albasan nera be fofo
halzandar albasa kuma na saida wajen fuar
gwamni funo albasan farmo go kan doran se
unhani da na samu cikin noma albasan
na fai kai du albasan go farmora igbagumu sintina dai ai du bon fere ga tonto zamdu bor go goira kan misin da bon fere goyo bon yamu wani wani albasan go nera du hari borun bai ni duri ba wani man duri ba ihin kanta dai na albasan go nera ai muradu kai ni kai ne kulu ai yi ta ai bonsi ai gai albasan go barbare yi te nwari zu dumdumi albasan hamno gono gabo gono ai yi samu kwarai raka ite imuradu borai gbai kan ai ga albasan far igbai mu kan ai ga albasan go barbare da higeite windora da zankai sindibani ai noro rana ga sombo ya dinga ai duna fubobo albasan go farmora
na samu unhani mai yawa cikin noma albasa